الكتاب العزيز والقصة لسنة النبي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج الفاصل. نعم
نعم.
وأجمع الأمة على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين.
وأجمع المسلمين إجمالي شوال اللي دون دي مسلمتا ba dole bane ya bi wani imami ayyananne wannan ijma'i ne ba dole bane in bi Abu Hanifa ko Imam Malik ko Imam Shafi ko Imam Ahmad dukkan su gaba ɗaya malamai ne zan iya tambayar kowanne daga cikin su zan iya ainihin aiki da fatawar kowanne daga cikin su
bal huwa mukhayyar
a shi dai an bashi zabi
na'am qala sahibul tanqih
wato sahibul tanqih yana cewa
in aqad al-ijma' ala anna man aslama al-an
wa tul ijma' ya qulu cewa lalle duk wanda ya bugulinta yanzu
falahu an yuqallida man sha'a min al-ulama
ya samu yayin taqalidi da duk wanda yaso daga cikin malamai
daga ya
dole ba an ga da ce dole sai ka bi wani ba tare da wani kuntatawa ko wani laifi ba cewa in kai taqalidi da wani kai laifi
wa ijma' as-sahabati ridwanullahi alaihim
sahabbai sun yi ijma'i Allah ya ƙara muku yadda
ala anna man istasfa
man istasfa Abubakar wa Umar wanda ya nemi fatawan Abubakar da Umar radiyallahu anhu
wa alladuhuma
kuma ya musta dalili fa lawa
an istasfa Abu Huraira
ya samu ya nemi fatawan Abu Huraira
kuma da ibn Jabal
idan ya nemi fatawan Abubakar kuma wata rana zai iya neman fatawan Umar wata rana zai iya neman fatawan Abu Huraira da Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ma
bagare shi ma
da wani
wa ya'malu bi qawlihima
kuma yayi aiki da maganarsu
min gairi nakib
ba tare da inkari ba da cewa to a bai sa ka kana neman fatawa wajen Abubakar yanzu ka kuma wajen Umar bai sa kana tambayar Umar ka kuma wajen Abu Huraira bai sa daga Abu Huraira ka kuma Mu'adh bin Jabal ba wani inkari zaka iya tambayar kowanne malami a kowanne lokaci
dan fa man idda rafa hadhihi al-ijma'i
duk wanda yayi da awar dauke wannan ijma'i guda biyu
fa alayhi dalili
to ya zama wajibi ya kawo dalili
na'am
eh
al-imam al-qarrati
al-imam al-qarrati al-maliki yana cewa
naqalan an al-imam an-nawawi
shi ma ya ciranto daga imam an-nawawi
na'am allazi yaqtadihi dalil
abinda dalili ke hukuntawa
annahu la yulzamu shakhs
at-tamazzuh bi mazhabin wato lalle ba a lizimta ma wani mutum ya mazhabantu da wata mazhaba kuna ne go
na'am
ba a lizimta ma wani mutum ya mazhabantu da wata mazhaba
bal yastafti man sha
a ya nemi fatawa duk wanda ya ga dama
na'am lakin min gairi tatabbu'in lil rukhas
yawa inda kuskure yake inda kiza ke saka ba tare da bibiyar rangwame ba wani zai duba ne duk inda sauki yake a cikin kowace mazhaba sai ya aiki da shi wannan kuskure ne tatabbu'in rukhas a gani za a ga wani lokaci sauƙin haramun ne ma za a ga mujtahidin ila ya yi ijtihadi ne ya yi kuskure misali kamar akwai mazhaban da aka dan halarta shan giya kaɗan aka ce ishrab wala tuskir ka sha kada ka bugu daga cikin wa'innan mazhabi akwai wanda aka dan halarta shan giya kaɗan to wani sai ya ɗauki nan wajen ya ɗauki fatawan wannan mazhaba ɗin sai kuma ya koma mazhaban da aka ce ya halatta mutum ya taki matan shi ta dubura sai ya riƙe sai ya koma mazhaban da aka ce ya halatta a yi kiɗa ya halatta a yi amfani da kayan kiɗa sai ya riƙe to haka zai ta tattaro irin wa'innan masail ɗin an gane wannan ko wato sai ya koma kuma mazhaban da ke cewa misali ya halatta mace ta bar ƙaurinta a waje sai ya riƙe to duk wurin da ya ga rukas sai ya tattaro su sai ya yi littafi da su ya riga aiki shi ne malamai ta ce irin wannan ta tabo rukar haramun ne duk wanda ya bi wannan wasu daga cikin salaf sun ce faɗar jama'a li nafsihi sharran kullum irin wannan ya tattaro wa kansa sharri da baki daya a ya zama to yana tambaya ne dan yayi aiki kuma tambayan a gaya mishi dalili mai ƙarfi ya aiki da shi inta na
to نعم أضرار البهية
muna cikin magana kan shi'a nusairiyya al-ba'iniyya
na'am bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
wa rahila ila baghdad
ai wato yayi rihila shi wannan bawan Allah al-jambalani yayi rihila zuwa baghdad
wa ba'da fatra min az-zaman
bayan wani dan fatara na zamani
taraka mutajihan ila hal
wato sai ya bar ainihin baghdad ya tafi garin halab can garin sham kenan
ai sai istaqarra fiha
ta inda ya tabbata a garin halab
wa asha fi kanatid dawla
ya wato ya rayu karkashin kulawa karkashin reno na daula alhamdaniya
wa istamadda ba'da alquwa min sayf ad-dawla
ya samu wani sashen karfi daga sayf ad-dawla
alladhi kana muhibban li ahli al-bayt
wanda shi sayf ad-dawla mutum ne mai san ahli al-bayt
min gair gulu
ba tare da gulu ba sai amfani da shi ya zauna cikin wannan garin
wa husayn bin hamdan hadha
la'iba dawra khabiran shi husayn bin hamdan wannan ya ba da gudunmuwa mai girma fitan zai nusairiya a wajen tabbatar da aƙidar nusairiya amma kusan da wani abu zai iya yi wa shi Husayn bin Hamdan din ya ba da wannan gudunmuwa amma kuma ba tare da ya san aƙidar ɗan nusairiya din ba kawai zai ɗora kawai ɗan nusairiya ƙidar ɗan shi'a ne kawai ɗan shi'a masu san ahlul baiti wato ba su kai matakin su na badiniya ba an gane wannan to tunda suna san ahlul baiti sai ya rike su da shi ma yana san ahlul bait misali
wali hadha yutabaru shaykh al-a'zam inda an-nusayriyya
wato shi wannan ana magana shi malamin kenan wato malamin jambalani kenan to shi yasa ya bada gudunmuwa wajen yada aqidar nusayriyya nan ina magana Saifu Daula ne Saifu Daula shi sarki ne yana san ahlul bait ba lalle bane ya zamanto wato irin ya san aqidar nusayriyya tunda su dan nusayriyya sun shahara da guluwi sun shahara da guluwi wajen al'amura kuma suna koya aqidar su ba kuma zai san aqidar su ba to amma shi wannan al-babban Allah Husayn bin Hamdan wato daga cikin wanda ya da'i ne a gidan Nusairiyya ya ba da gudunmuwa mai girma wajen tabbatar da Nusairiyya wannan shi yasa ake lissafa shi daga cikin mafi girman malamai a wajen Nusairiyya
kamar yadda Husayn al-Husaybi bil zaka wal quwwa
wato shi Husayn Al-Husayni ya shahara da ainihin basira da iko ala ta'alifin
mazhab
akan wallafa littafi kan mazhaba yana daga cikin mutumin da yake da iko wajen yada wallafa littafi dan yada wannan mazhaba ta Nusairiyya
na wata tsuri iya
da kuma wajen tadwir kawo ci gaba yana ta kawo ci gaba ga wannan mazhaba din
hatta kana yulaqabu bi shaykh ad-din
har ma ana mai laqabi da Sheikh Uddin kamar da kishan Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah
na'am
kuma wannan Sheikh Uddin Al-Husayni
wa min al-kutub allati qama bi ta'lifiha
daga cikin al-hidayatul kubra daga cikin littafai wanda ya tsayi da wallafa shi akwai littafin al-hidayatul kubra
wa asma'un nabi
da asma'un nabi
wa asma'ul
a'imma wa al-ikhwan wa
kitabul hidayatul kubra min
al-kutub al-qayyima dhat al-athar
al-amiq
wa littafin al-hidayatul kubra yana daga cikin littafai masu kima ma'abota tasiri mai zurfi
fi fikratin nusairiyya
a cikin fikira na nusairiyya
na'am wa ba'da wafatin Husayn bin Hamdan
bayan rasuwar Husayn bin Hamdan
walla ri'asata an-nusairiyya adadun min ar-ru'asa
sai wasu adadi daga cikin shugabanni suka jagoranci shugabancin nusairiyya
na'am walakinnahum lam yablughu shuhratu
sai dai su ba su kai shahararsa ba su ba su kai shahararsa za mu ji sunayen waɗannan mutane ko gaba
sai Muslim
na'am
bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
wa haddathani Muhammad bin Rafi wa Abdul Humayd wa taqaraba fil lafz
eh wato wayannan sun yi kusanci wajen lafazi amma sun nan bambanta kadan
قال ابن رافي
ابن رافي
حدثنا وقال عبد وقال عبد
اخبرنا
نعم عبد الرزاق
إيه؟
اخبرنا معمر عن الزهري
انا اخبرني سعيد بن المسيب
عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم
وانت ان كربو daga abi hurayra yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
ina usriya bi dabitu Musa alaihi salam
a lokacin da aka yi isra'i da ni an gane ku sai na gamu da annabi Musa alaihi salam
na'am wannan
annabi
sallallahu alaihi
wasallam ya annabi siffanta annabi Musa ya faɗi irin siffofinsa
fa iza rajulun hisbatuhu qala
حسبته
لو حسبته قال
قال مدرك رجل ina tsammani ya ce shi mudrib ya ce rajulun ra'as wato mutum ne mai kum yayi kum din kanshi an ga dai rajulun ra'as ka kanshi wato ya tsefa kanshi mutum ne mai tsefaffen kai
ka annahu min rijali shanu'a
kamar yana daga cikin mazajen nan na shanu'a
sunan
waje ne
ala walaitu isa
yace sai na kamar annabi isa alaihi salam fa na atahu annabi sai annabi kuma sai sufanta mana shi
fa iza
raba'atun
raba'atun
sai gashi nan shi raba'atun shi mutum dai ba dogo ba gajere ba mai makakaicin tsawo
ahmar
kuma gashi irin jadin nan
ka annama
ranta da dama kaman bature ne ko
ka annama kharaja min dimas
kaman ya fito daga garin dimas irin sifan shi
sunan gari hammama
abin da kai kaman ya fito daga ainihin gidan wanka
na'am
an gari kuma gashi nan farikal kaman ya fito ya fito daga gidan wanka din nan
ala wa ra'aytu ibrahima salawatullahi alayhi
yace naga annabi ibrahim salawatullahi alayhi wa
ana ashbahu waladihi
ni ne dan da yafi kama da shi a cikin ayyan ibrahim a cikin jikokin sa da fi kowa kama da annabi ibrahim alayhi salam
ala fa utitu bi ina aini
yace sai aka zo mun da ƙwarya guda biyu
ahadihi ma labanun
daya daga cikin su nono ne
wato akhar khamru
daya kuma giya ne
fakila ne
ya ka ce mun
kun ayyuhu ma shi
ka karbi wanda kake so daga ciki karbi in ma nono ko kogiyar
fa khassu labna
sai na karbi nono
fa sharibtu
sai na sha wannan nono din
na'am fa qala hudita alfitra
sai ce an shiryar da kai zuwa ga fitra
aw
an shiryar da kai zuwa ga aqida mai kyau zuwa ga ainihin sunna ko kuma yace ka dace da ainihin sunna ko fitra
na'am amma innaka law akhassa alkhamra
yace amma fa da ake ka karbi giya
ga wat ummatu
da al'umman ka sun hallaka an gani sai Allah yace da jika ka karbi nono na'am
na'am babu zikirin almasih ibn maryam wal masih ad-dajjal
babu ambata almasih ibn maryam da masih ad-dajjal
haddathana yahya bin yahya qala qara'tu ala malik
yace na karanta a wajen imamu na malik
an-nafi
ana
da ibn umar
eh
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
arani laylatan indal ka'aba
na gani wani dare a wajen ka'aba
fara'aytu rajula adam rajulan
sai naga wani mutum mai jankala
na'am ka ahsani
ma anta ra'i
ma anta kamar
mafi kyawun abin da ka taba gani wato kyakkyawa
min kodin da gani
kamar mafi kyawun abin da gani daga cikin jajayen mazaji
lahu limmatun
yana da gashi wanda yake kullum an gashi wanda yake ya wuce kulle
ka ahsani ma anta ra'in min al-lamam
kamar mafi kyawun abin da ka taba gani na ainihin gashi irin wannan
adrajalaha
wato ya mata kum
fahiya taqduru taqduru ma
alhali tana digan ruwa ya mata kum kuma tana digan ruwa kace gashi
muttakiyan ala rajulayn
ya dogara akan wasu mutane guda biyu dan dafa su
na'am au ala awatikin rajulayn
ko kuma ya dogara akan kafadan wasu mutane guda biyu ya tsofu bilbai yana dawafi a dakin ka'aba
wa sa'altu man hadha
sai ka bayan wane ne wannan mutumin da yake dawafi a dakin ka'aba
ila hadhal masih ibn maryam
ce wannan shine almasihu isa dan maryam
na'am summa idza ana bi rajulin ja'd
sai gashi
ja'd kadai
wato sai gashi mutum ne wato dunkushi ba dogo ba shi ba gajere ba
an gane wannan ko
a wannan sai kuma sifar fasara da bi na ja'd mutum ne mai haddaddan halitta halittar shi kowanne ya mulli da kai da juna hannun shi ya shige da kyau kowanne halittar shi ya shige da kyau a gari mai cunar dan halitta irin sai ta ga mutum irin gashi ko ina halittar shi ya haɗe sosai
kurnu
shi da kurnu
kurnu
yawa ko sun ga halittar shi kamar a sashe shi kamar hannun zai fi sama da gangare a gari to shi halittar shi ya ainihin haɗe da kyau wani ya ce wa shi ne kurnu eh durnu
kurnu kurnu ake sa
to ba wannan ba irin wannan gulan irin wannan ba to gulan dai yawa to shine
a'awar al-ayn al-yumna
sannan kuma gashin shi wato a ture ce shi ma gashin ba irin gashin bane sakacce irin mai laushi din nan gashin shi a ture ce wato a'awar al-yumna
a'awar al-ayn al-yumna a'awar al-ayn al-yumna
sai ga wani mutum ja'adin wato mai curarren gashi gashin shi a dunkule yake wato idan shi na hagu idan shi na dama wato ya makance idan ba shi da kyau
annaha ina batun dafiya
kai ka ce ina bi ne wanda ya bungulo kaga ido in ba kamar a ce a sama mutum idan akuya ko idan rago aka samu za ka idan ya zai za ka ya bungulo irin baya kinta wani shi za ka ba kyan gani to shi ma idan ya turo yadda ka san ina bi wanda yake ya ina bi wanda yake ya turo
wa sa'altu man haga
sai ta bayar waye wannan mutum mai ido ɗaya haka
kila haga almasihu dajjal
shi wannan shine almasihu dajjal an gano wannan ko
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن إياد
نعم
عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع
قال شو أنا جاءت بس وصلت شيء واتو أكيا أم بند شيء سبعة نسوكا أكيا أم بند سبعة نسوكا فما وانو كشيء سبعة نيابو واتو إن سبعة نسوكا نيجي متل ناتي جاءت اليدين متل ميدو ولا لا هنو واتو مرو وشي ba shi da kyauta sansan misali sai a cira ji'ad a nan wani go ko kuma mutumin da yake wato gajarta ya yi yawa ana kira shi ji'ad sai ana kira shi da wannan sifa ɗin amma in sifa ne na yabo shi ne ake siffanta shi da mutumin da yake tura don halitta a nan wani go ko mutumin da yake gashin shi wato a tattare shi na'am an gaba na annabi isa yi shi na annabi isa ji a zubar wuce kuma mutumin da yake gajere ya zama kamar suka ake shiga da jirgin
na'am haddasana muhammad bin ishaq al-musayyibi haddasana anas yani ibn iyad
na'am
an musa wa huwa ibn uqba an nafi qala
abdullahi bin umar ya ce
zakar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman
wata ran manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata
bayna zaharan din na
a gaban mutane manzo Allah ya ambata
al-masih ad-dajjal
sai ambaci al-masih ad-dajjal
na'am
me ma'anar masih malamai sun yi fassara cewa to akwai bambanci tsakanin masih ta bangaren annabi Isa da masih ta bangaren dajjal shi annabi Isa an kira shi masih in ma dan kasancewa yana shafan mutane suna warkewa yana shafan mutane suna warkewa kutare makafi marasa lafiya sannan fassara na biyu an kira shi masihi daga yaran bani isra'il shine mizaya daga mizaya wato mai ceto wato ba kalma ba ce arabiya annabi isa mai ceton mutane daga halaka wanda ce sannan kuma na uku akwai mamsuhul qadamain diddigensa a shafai ba irin wannan madankwarin kafa din a shafai ta class an gane mamsuhul qadamain wanda ce daga cikin fassaran kuma saboda siyaha annabi isa yana yawan tashi daga wannan gari ya je wannan gari saboda yin da'awa to za ka same suna almasih afalan yasihu fil ard yasihu wato a siyaha annabi wannan ko to duk wannan fassarori malamai sun yi ga annabi isa amma mafi yawan kuma kusan da aka ɗauka cewa an samo shi ne daga in ma daga ainihin mai shafan mutane su warke da izinin Allah ko ya zama to wannan kalma ce ta bani Isra'il a wato na mai ceto annabi Isa almasih annabi Isa mizaya an gane wannan ko to shi kuma dujjal an kira shi saboda idanun shi wato shafaffen ido an gane idan shi guda ɗaya a shafe yake ya bungulo misali an gane wannan ko sannan kuma na biyu shi ma yana yawan siyaha yana yawo akwai tafiyan shi zai yi tafiyan kwana ɗaya zai yi wajen tafiyan ainihin kwana 40 ko fiye da haka an gane wannan ko kwana ɗaya zai tafiya mai nisan gaske wanda kusan jirgi ba zai yi ba ko mota ba zai yi ba ko wani abu ba zai yi saboda saurin tafiya to shi za ka same suna masih an gane wani mutum ce masih din na kuma kishiyan mai ceto mai hallakarwa suna su ne kirkirar shi antichrist shi kishiyan annabi isa abinda annabi isa yake to shi yana yin kishiyan shi ne yana annabi isa yana shirya wato shi hallakarwa yake yi an gane wani ko na'am
qala abdullahi ibn umar zakarna masih
dajjal abdullahi ibn umar yace ya ambaci almasih dajjal bi shafaffan albarka
فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور
يكي الله تعالى بابي إدو إيه بني
نعم على إن المسيح الدجال
أعور يعني الله هنا بي إدو الله هنا بي إدو إيه الناش أنا لي أما با إدو إيه بني أنا لي هنكو دوزل بي إدو إيه أما الله باشي لي إدو نيا ثم دوزل بي إدو أوان الله تكا شوشي الله لي أنا لي هنكو دو ونن مالمون سنة بغبا تمو sun tabbatar ma Allah da sifa na ido bayan ayoyin da suka yi magana akan ido an hade wa alaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala ayni an hade sai Allah ta'ala yana da idanuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane wannan ku saka dujal ba mi a wato shi dujal shi Allah ta'ala ba mi ido daya bane
na'am
illa anna al-masih al-dajjal a'war
ana inda al-masih ad-dajjal a'war aini yumna
sai dai masih ad-dajjal bi ido dai ne bangaren dama
ka anna ainihi
ita wato dafiya kamar idan shi inabi ne wanda ya bungulo
na ala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
eh
arani al-laylata fil manam
na ganna a cikin dare a cikin bacci
inda al-ka'aba
ina wajen ka'aba
fa idza rajulun adam
sai ga wani mutum mai jarfata
nam ka ahsani matara min ubni
al-jaja ba wai irin jajayen nan irin kamar na fata irin kamar na turawa misali haka kamar mafi kyawun abin da ka gani na jajayen mazaje
tadrubu limatu
wato gashin sa ta ulma wato gashin shi yana sauka baina kafafai
baina mankibai
tsakanin ainihin mankibai kafadar sa yana da gashi mai yawa kenan
rajul ash-sha'r
eh ina wannan zamanin da kafar gashi da yawa kana da bakala to eh mu na mu urdun mu ba san barin gashi da yawa nan ga mutun ya ba gani sai ya tsaya man shi amma kaga Annabi Isa alaihi salam gashi shi har ya sauka anan wajen mata ne za su yi irin wannan gashi ya zama yabo gare su in namiji ya tara wannan gashi to ina ganin ko sallah ba za a bi shi wakila a Najeriya ba ba wai turawa a shi turawa su har ana sa mai a gyara a yi kun ga gashin na sauka an gane su ma larabawa ka zalika amma mu namu a nan
a yanzu ma
ba kuma al'adar mu ne yanzu amma mun san lokacin da tara gashi ya zama urf a Najeriya inda zaka duba hoton iyayen mu zaka ga gashi sai kuma haka bane wannan gashi ba matsala bane a lokacin nan amma yanzu tara gashi shine matsala an gane wani ku to shi so daga wato yanayin yadda al'ada ya hukunta da tara gashi da shi da gashi din halal ne to idan urf din ku ya hukunta tara gashi ka tara in urf din ka ya hukunta kada a tara to ka bari domin kace lalle sai ka tara saboda bai faɗa ba sunna ba sai yanzu ban ma da mutuncin da abubuwa da yawa zaka rasa shi fadlu lizari'a al'ada muhakkama ko ta ka'ida usuliya in abu ya zama al'adan mutane ba haram bane shi ba halal bane sai mutanen ka suna yi ka fita da su an gane wannan amma in ya zama to al'adan garin ku ne amma haramun ne to kaka yi shi kamar dunguzo yanzu al'ada ne na garuruwa amma yana da kyau ba shi da kyau to kaka yi na'am
na'am yakhdur ra'suhu ma
wato kanshi yana diga da ruwa
wadi'an yadayhi ala mankibai
yana dora hannayensa akan kafadan wasu mutane biyu
na'am huwa bainahuma yatufu bil bayt
shi yana da yana tsakanin su yana da wafi a dakin Ka'aba
na'am fa qultu man hadha
sai ya ce wane ne wannan
faqalu al-masih ibn maryam
sai ai al-masih ne ibn maryam
na'am wa ra'aytu wara'ahu rajulan ja'ada
sai na gani a bayan shi wato wani mutum
ja'adan kadada
sai na gani wani mutum ainihin ta wato gajere wato kuma sannan mai gashi dunkulallen gashi irin gashin yan Najeriya
a wara ainihin yumna
sai na gani mai ido daya gefen daman shi yana da matsala
na'am ka ashbahi man ra'aytu min an-nas
kaman mafi kamanceceniya da wanda na gani daga cikin mutane da ibnu kadan akwai wani mutum mai suna ibnu kadan yafi kama da wanda dujal din
wadi'an yadayhi ala mankibai rajulai
wato ya daura hannayensa akan kafadan mutane biyu
da dufu bil bait
yana da wafi a dakin Ka'aba
fa qultu man hadha
shi wane ne wannan mutumin haka
alu hadha al-masih ad-dajjal
shi wannan shine al-masih ad-dajjal kana wannan ko haka sai Allah yayi shi da alamar muni haka ko da yayi da awan annabta to gashi kuma ya kamata in shi Allah ne halittar shi bin kowa ce ku tun da shi ya halitta kowa to kaga shi kuma sai zama to kuma ba sai da shi gani tun ana wannan Allah ya daka sashi Allah ya yi shi da ido daya ido ɗayan ma bai da kyan gari kamar ya bugulo gashi nan kuma Allah ya yi shi da gajarta ha shi ba dogo shi bai zama dogo ba sai zama kashiri gashin shi kuma sai Allah ya gashin nan wanda idan zaka yi kum sai ka ji dishi sai ka ji kashi da ruwa sosai ka shafa mai kai menene sannan kana kum kana rufe ido na'am a shi wannan wanda yake lalataccen shiwa annabi shi ne ba zai kashe dujjal da nayi shi zai kashe dajjal an gani kaga duk wannan gaba daya a matsayin su ahlus sunna suna fassara shi ala zahiri ba sa mai tawili wani sai ya nemi ya ce to abin da ake nufi dan kaga dujjal ana nufin dujjal yana son duniya bai son lahira shi ya sanya bangaren idan shi na kaza ya zama kaza ma'ana bangaren idan shi ya zama kaza to wato shi duniya yake so wato wani wato ma'ana karshen zamani mutane za su narke da son duniya ba wai akwai wani mutum bane mai suna dujjal sai ga an yi tafilin dujjal din gashi nan an karanta hadisi kamar an yarda da shi wajen fasara sai a rusa shi da ta'dil a ce babu wani mutum bane mai suna dujjal kawai duk mutumin da ya sa son duniya gaba shi ne dujjal an gane ko ne sai ga sura wannan sun yarda da duniya wato yadda da sun fi yadda da harkar duniya da san kaza duniya su ne ake nufi da dajjal ai sun ga sun bayyana ga sun muna ganin su zaka ga gaba da mai zaka ga mutane suna lalata fassara da yadda suke lalata fassara annabi Isa bin alaihi salam na'am
na'am jami'u sahih imam al-bukhari abun tiqamar rajul jalla wala
نعم
بخاري
لا يلا بعد بني شو بخاري بعد يلا لا شيء نعم بسم الله الرحمن الرحيم سيد بخاري
باب انتقام الرب جل والعزة من خلقه
بعيد الزلمة ايش الكلام
فمين باشي بني ba shi bane
intikam
intikam ne
intikam ne
ai
wani
daya
wannan babu da
intikam babu intikamur rabb jalla wa al min khalqihi bil khat idan sun yi katul muharim Allah
da wani
eh shine sai wancan fa
ma babu shi ne babu shi to kana tamu shi
na babu intikamur rabb azza wa jalla
babun Allah wato azaban Allah azza wa jalla
min khalqihi
azaban shiga halittarsa
bil qah
azaban shiga halittarsa da fari
idan tuhikat maharimullah
idan aka ceta abinda Allah ya hana kun gane ko idan mutane suka ceta abinda Allah ya hana sai Allah ta'ala ya musu azaba da fari
na'am babu istisqa fil masjid al-jami'
babun istisqa a cikin masallaci na juma'a
na'am
babu ruqur wa kenan ba istisqa
نعم حدثنا محمد قال اخبرنا ابو دمره انس بن عياد
وقال ابو دمره يبان لباري انس بن عياد
نعم قال حدثنا شريك بن عبد الله
بن ابي نمر
انه سمع انس بن مالك يذكر ان
شي شريك بن عبد الله بن عبد النمر بن ابي نمر ياجي انس بن مالك
يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه
ينا انبطن شو لالله وني متين يا شغو رانين جمعه
min babin kana wijahal minbar
wato daga wani kofa wanda yana fuskantar minbari an gane ko wani mutum ya shigo daga wani kofa mai fuskantar minbarin manzo sallallahu alaihi wasallam
nam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhdu
alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana huduba
mustaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'ima
sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye shi mutumin ya fuskanci shi a me a tsaye to yanzu a nan wajen ya ji kusa akwai masu irin wannan irin ba da su da suka ga wai Umar wata rana Umar sun samu matsala da Abubakar da Umar suka samu matsala da Abubakar shi Abubakar shi ne ya yi kuskure a lokacin sai Abubakar ya roƙi Umar cewa da Allah Umar ka yi haƙuri ni ne kuskure ka yafe min ubanci wallahi ba zan yafe maka ba kuma kai ne mun bai shine Abubakar hankalin shi ya tashi sai kama hanya yaje wajen manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin gashi a cikin majalisi an taru Abubakar na zuwa kawai saboda rikicewa sai Abubakar ya fadi kasa ya ce ya kai Abubakar bai faru shi ya Rasulullahi wala abu ne ya hada ni da Ali Umar ni ne masa laifi da ne masa laifi sai da gane kuskure na sai na roke shi gafara sai ya gafarta mu shine sai annabi ya ce ya gafirullahu laka ya Abubakar ya gafirullahu laka ya Abubakar tunda ya ki ya gafarta mu to Allah ya gafarta maka ya Abubakar Allah ya gafarta maka bai annabi ya faɗa yace inna Allaha ba'athani bil haqq fa qultu kadhabta wa qala Abubakar sadaqta wa wasani bi nafsihi wa mali hal antum tariqu li sahibi yace Allah ya aiko ni Allah ya aiko da gaskiya duk duniya gaba ɗaya kace ƙarya nake yi wannan bawan Allah yace gaskiya nake yi shin za ku kyale mun mutumi na ku za ku kyale mun ba kuma ya Rasulullahi na ya bi mai annabi ya ce wa Allah ya aiko ni da gaskiya kuka ce ƙarya nake yi Abubakar yace gaskiya nake yi yace mutum da dukiyarsa da kansa ba ku kyale mun aboki na Umar ya rikice shi Umar ya ga fadan abun da kai ga abun ya ga fadan ya ga tarbishi kuma kaga anan wajen Abubakar ya zo ya rikice saboda fadan shi da Umar sai ya fadi ba ya fadi dan gaisuwa bane ba ba ya fadi dan gaisuwa bane rikicewa dan annabi ma da ya ga dai Abubakar sai kai amma ha za fa gargamara yace wannan ya rikice tun daga dai sai ga Abubakar a rikice shi suka yi su bada duku so to anan wajen ga wannan mutumin kuma ya zo annabi yana gudu ba ya tsaya gaban annabi ya magana da yi duku so ba to shi anan wanda yayi biyayya wanda ya rishi kunya kenan haka za ga malamai suna istinbadi wasu mutane za su suna malaman Najeriya musamman yan bid'a an gane ya kamata in mutum zai istinbadi yanzu ba yana ma da salaf a cikin malamai ko daga cikin masu sharhi akwai malamin da yayi wannan sharhi da ya kamata wannan daga kwata-kwata ba za ka samu wannan sharhi a koyina ba sai daga istinbadi shi wannan dan Najeriya Allah shi kiyaye shi ne sai mutumin ya fuskanci annabi a tsaye ya ce sun kuya mara kunya wa'iyazillah
qala ya rasulullah
yace ya rasulullah
halakatul mawashi
yace ya rasulullah dabbobin sun halaka
wan qata'at subul
kuma hanyoyin samun abinci ya yanke
fad'ullaha yughithuna
ka roki Allah ya saukar mana da ruwa
na'am qala farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai
yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannayensa nan take
qala allahumma sakina
yace ya Allah shahid da mu
Allahumma sakina
ya Allah shahid da mu
Allahumma sakina
ya Allah shahid da mu
qala anas
dama ana istizna'i ana istizka'i wanda ba na sallah ba ana istizka'i wanda ba na sallah ba Abu Hanifa yace eh amma za ba Abu Hanifa dama istizka addu'a ne kawai an gane wannan amma sauran mazhabi suka ce akwai hadisai da suka yi nuni akan sallah daliban Abu Hanifa irin su Abu Yusuf shi Abu Hanifa yayi inkarin cewa akwai wani sallah na istisqa salatul istisqa shi bai da ba amma daliban shi bayan su suka ce Allah sarki da malan ya rayu Allah ya tsaya ya ga wayannan hadisai ingantattu da suka nuna annabi yayi sallar istisqa da ma da ainihin malan ya tabbatar da sallar istisqa sai su ya zamanto ba su yi takalidi gare shi makauniyar biyayya ba sun suka ɗauko ainihin salatul istisqa suka kawo shi mazhabin hanafiya amma shi Abu Hanifa ba magana salatul istisqa an gane wannan ko zuwa haka shi du'aul istisqa ne kamar wannan inda wannan hadisi ya hukunta to shine sai Anas yake cewa
wala wallahi
yace ko kadan wallahi ko kadan wallahi ba mu gani a cikin sa ba mu ga wani girgije ba
wala qaz'a
ba mu ga wani gajimar ba
wala shay'an
ba mu ga komai ba
wama bainana wa bainas sal'i min bayti
kuma babu wani gida tsakaninmu da dutsen sala sala a wani dutse ne a Madina babu wani gida tsakaninmu da shi wato fili ne tsakaninmu da dutsen sala fili ne muna ganin dutsen
wala dare
babu wani gida dide
nam qala fasala'at min wara'ihi sahabu
yace kawai sai muka ga wani girgije ya bullo ta bayan wannan dutsen kawai
misalin turs
misalin garkuwa
nam
girgije yadda ka san garkuwa wanda ake kariya da shi wajen yaki
alamma tawassadat as-samaa
a lokacin da girgijen ya zo tsakiyar sama
intasharat
sai girgijen ya zo tsakiya sai kama watsuwa
sun mahasarat
sannan kawai sai gashi ya kama ruwa
na'am qala wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabtan
yace wallahi ba mu ga rana ba sati guda tunda aka fara wannan ruwa ba a ga rana ba sati guda
summa da kala rajulun min babi min zalika albab
iranin ba dai wannan wasaci gudan nan ba aiki kenan kullun cikin ruwa ake sannan sai ga wani mutum kuma ya ƙara shigowa ta wannan kofa din
fil juma'atul muqbila
a cikin juma'an da ya fuskanto daga juma'a zuwa juma'a ce ta ruwa sai ga wani mutum ya fuskanto ta dai wannan kofa din
wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtu
alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana huduba
fastaqabalahu qa'ima
sai shi mutumin ya fuskanci annabi a tsaye bayan da kuzo ba
faqala ya rasulullah
yace ya rasulullah
halakatul amwal
ya rasulullah dukiyoyin sun halaka kuma wancan fa dukiyoyin sun halaka saboda ruwa a saboda yanki saboda bari rashin ruwa to yanzu fa dukiyoyin sun halaka saboda ruwa yayi yawa an gane ku
qata'at as-subul
yace ya rasulullah wato dukiyoyin abin nan me
halakatul amwal
dukiyoyin sun halaka kuma hanyoyin abinci ya yanke
fadullah yumsika
to da Allah ya rike wannan ruwa din kuma shi
na'am ala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadai
yace nan kuma sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannayensa
na'am summa qala
allahumma hawalaina wa la alaina yace ya Allah ka baida ruwan gefe gefen mu kada ruwan ya dawo gare mu
allahumma
baida ruwan gefe gefen mu kada ya dawo zuwa gare mu
allahumma ala al-akam
ya Allah wato ka saukar da ruwan ka baida ruwan zuwa ga ainihin wato tsakonkwani
wal jibal
da duwatsu
wal ajam
wal ajam da kuma ainihin tsaunannuka
wal zirab
da duwatsu
wal audiya
da kwarruka wato rafuffuka
na'am wa manabit ash-shajar
da matsaran bishiyoyi inda itatuwa ke tsirowa duk wannan wurare za su ku buƙatar ruwa din
ala fanqata'at
yace shikenan kawai sai ruwa ya yanke bayan da ya gama addu'a sai ga ruwa ya yanke
na'am wa kharajna namshi bis-sama
sai muka fito muna ta tafiya cikin sama
ala shari'ati
shams
kishan
ana tafiya cikin rana sai ga rana ya fito
ala sharik
sai sharik yace
fas'altu anas bin malik
sai na tambayi anas bin malik
a huwa ar-rajul al-awwal
wannan mutum farko ne ko wani mutum daban to wala ban sani ba kawai dai wani mutum ya zo amma mun kasa gane wa mutum farko ne ko wani sabon mutum ne shi kuma ya zo a ga anan wajen kaga ya halatta kai tawassuli da addu'an wani mutum idan muka shiga cikin tsanani zamu iya tawassuli da addu'an mutumin kirki kaga wannan bawan Allah ya zo yayi tawassuli da addu'an manzo ya rasulullahi roƙa mana Allah kana iya samun wani mutumin kirki kace da Allah ka roƙa mun Allah zamu yi jarabawa ka roƙa mun Allah zan yi tafiya da dawo lafiya ka roƙa mun Allah samu ciniki to duk wannan gaba daya ana tawassuli bi du'a'i rajulin salih
to
wannan ba laifi bane amma an gane shari'a an gane ku Allah shi ke bishe mu ka kuma Bukhari a ina isin badin safan Allah me me ce ma
babin intiqamur rabb azza wa jalla
babin azaba ubangiji azza wa jalla
wannan babin ya
fi mishi ba hadisi
shi wannan babin ne shi da ne
ko zai fito da babin ba hadisi
eh babin ya fi
tsakara daga kenan wato ba shi da hadisin da yazo da wannan sanadin bai da hadisi wanda yake yazo da shi a wannan sanadin da yake so wanda ya cika sharadin shi amma akwai wani hadisi wanda ya nuni cewa sabon Allah in yayi yawa Allah yakan azabtar da mutane an gane wannan eh na'am abin da tsako kwani na'am an kwashi
ya kwashi sabon
to na'am ilwana banna to damiru kullu ga iska nan damiru kullu shay'in bi amri rabbiha damiru kullu shay'in bi amri damiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa allahu la yura wale bi mai ce ruwa ya banna ko suna dan saka yawa ne saboda dan ladabi haka ce ruwa ya gyara ce ruwa ya gyara akwai su ne
esko shi kawai
akwa na'am
ana neman taimako kamar yadda aka saba a taimaka su sabilillah